Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mali ce a yau zamu tashi alhadisu samin wa salasun hadisi na 32 an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya dade shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa za Allah zina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala qala lalle Allah madaukaki yace man adali waliyan duk wanda yayi kiyayya da majibinci na faqad adantuhu bil harbi to haqiqa ina masa shela da yaki wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in kun bawa na ba zai taba kusanta zuwa gare ni ba da wani abu ahabba ilayya wanda yayi soyuwa a gare ni mimma aftaratuhu alayhi kaman abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili kuma bawa na ba zai gushi ba yana kusanta ta da nafiloli hatta uhibbahu face na so shi fa idza ahbabtuhu kuma idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan kasance shin sa da yake shi da shi wa basarahu alladhi yubsiru bi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da hannunsa da yake kamawa da shi wa rijluhu allati yamshi biha da kahar sa da yake takawa da ita wala in sa'alani kuma idan ya tambayeni law utiyannahu zan basa wala in ista'adani kuma idan ya nemi tsari na la u'idannahu zan bashi tsari rawahu al-bukhari bukhari rutu wannan hadisin yana nuna mana yana daga cikin abunda yake jawo hatsari ga rayuwar mutum shine kasance na kiyaya da mutanen kirki hadisin wannan yana nuna mana ba abinda Allah ya huso kaman farilla kuma yana mana muhimmancin nafiloli ta yanda in mutun na nafiloli Allah yana son sa yana biya masa bukatunsa Allah ka ba mu ikon yi kuma ka so mu ka biya mu bukatun mu walhamdulillahirabbil alamin